ta 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 How's your imagery looking? Just keep looking. Maybe you will see something. Pilot comes in. Let the party begin. Ta 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 ra 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 ta 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 ra ra ra. We are eyes. Vehicle, flashing lights, over. When able, I would like to engage with fires forward and friend lights, over. Does he have a weapon? Can't tell yet. That truck would make a beautiful target. Screener said, at least one child near. At least one child. Really? Well, maybe a teenager, but I haven't seen anything that looked that short. Adolescents. But like I said, 12 to 13 years old with a weapon is just as dangerous. Potentially could carry a personal weapon on themselves. You know, but who knows? Who knows?
Ready to rumble. Hey, boys, are you ready to rumble?
We are eyes on a vehicle, flashing lights. Over. Suspected, we think, leader. All right, I'm going to recenter you. Guilty by association. Stand by on that. Zoom out and drop. Metadata. I just wanted to scan everybody.
Da 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 da
bad guys lay down. They're not running. Got nowhere to go. Gonna run like hell all over the place. I'll try and stay with the largest group, but I imagine they're gonna run like hell all over the place. They're probably gonna run free of weapons, but if they're still declared hostile, we may get a chance. And he said, true, true.
To rumble.